wannan takaddamar dai ta biyo bayan zargi ne da ƴan kwamitin raya karkara na majalisar dokokin jihar Adamawa suka yi wa kamfanin Hydro Resources da kuma wasu kamfanoni guda biyu da cewa sun hada baki da jami'an ma'aikatar raya karkara da kuma wani kanin gwamna Alhaji Abubakar Umar Jibrila wajen insha kulatin bangaro a aikin kungilar gyara wasu hanyoyin karkara a jihar a karkashin shirin bankin duniya na Ramtu batun da ya sa ƴan kwamitin gayyatar waɗanda ake zargi a wani yanayi na ƙasa da awa guda kuma kasa bayyanar waɗanda ake zargi a ƙasa da awa guda sai yan majalisar suka ma fitar da sanarwar neman su ruwa a jallo tare kuma da zargin badakalar sama da naira biliyan ɗaya a wannan kungila to wai ko me yasa yan kwamitin ke wannan zargi da ma dakatar da ayyukan da yan kungila suke yi a yanzu honorable Hassan Barguma shugaban masu rinjaye na majalisar dokin jihar Adamawa na mako cikin yan wannan kwamiti
we are disappointed in the contractor the consultant and the ministry
gaskiya mu bamu ji daɗi ba da bai da shi wannan aiki babu inganci wai a ce har jami'an wannan ma'aikata sun amince kai akwai abin dubawa shi yasa muka dakatar da wannan aiki
their absence shows that what we are assuming that they are doing a bad work and collecting money is the reason why they are absent
to sai dai koyan da ma ƴan majalisa ke dakatar da ayyukan tuni kamfanin Hydro Resources ta musanta zargin da ake yi tare ma da garzayawa kotu domin neman diyar naira biliyan ɗaya bisa abin da suka kira bata musu suna da suke zargin ƴan majalisa sun yi Alhaji Mai Wadaba ba ɗaya daga cikin manyan daraktocin kamfanin ya ce abin mamaki ne zargin da ƴan majalisa ke yi ganin cewa ba su fahimci yadda ma tsarin aiki na RAM ke tafiya ba inda koyi danganta lamarin da cece-kucen da suka yi da wani ɗan majalisa.
Ƴan majalisa suna da dama su je oversight su yi visiting kowane project amma ko sani a kowane irin aiki yana buƙatar masana. Suna zargin kanta sun gayyace ku kun ji zuwa. Ba su gayyace mu ba to ya kamata su komai gurin tsi a bamu awa goma sha biyu. Ku ce su ba su yi ba sun gayyace mu suka ce mu zo karfe goma a yanda suka faɗa takardar su ta nuna. Sun kawo mana takarda karfe tara da minti arba'in da biyar ne ko da bakwai. Minti goma sha biyar menene ba mu san akan me suka neme ba suka ce suna neman mu kawai.
Wasu na gani kamar kan cewa wannan sato kasa ka tsaye bai rasa nasaba da cece kucin da kuka yi da wasu ƴan majalisa ne na gaskiya.
Eh to zai ina ni ba zan yi mamaki ba domin na yi mun exchanging vote da Barguma a waya so ina ganin zai iya kasancewa amfani da dama kasancewa sa dan madalisa yayi amfani da madalisa don yin musguna ne
shi ma dai da yake mai da martani ganin gwamnan jihar Adamawa Alhaji Abubakar Umar Jibrila ya ko musanta zargin cakon gidan naira biliyan biyu ne ma aka ba shi
aiki ne wanda aka bani aiki na maintenance na hanya a 45 million kuma mun gama RAM da ita ministry da take da RAM take karkashin ta ta je ta duba ta ce aiki yayi amma majalisu su ba su je ba shi ne suka yi inviting namu to shi ne suka ce in ba ku zo ba fa kai ko kine za su arrest abinda suke fada su sun yi gabani kai ba ne duk wani contract da RAM an yi ba shi na shi opposition ne suka dauki magana sai suka bai da shi wani abu daban
kuma da menene dai yanzu ko magana na gaban kotu inda mai shari'a Nathan Musa na babban kotun jihar ya bada umarnin dakatar da duk wani kuduri game da wannan batu har sai ko an kammala shari'ar da za a soma ranar 14 ga wannan wata na Nuwamba. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A yau a ƙasar nan mata mulki sun zama gaskiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama sawaya. Kai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara niya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. Da dai za a zan kyaran su da sun yi kyan tafiya. Samanin giya, samanin giya, samanin giya. Ya da ki kawo ni ya ke ta nuna samanin giya.